أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره يوم كتابه العظيم. وبعد إن شاء الله قرأتمنا شيوان اللتافين ابن الرئيس دام قرأت فصل في كلام في سفر الليل أتكلم مغانا في سفر الليل تكين تفيا الدري وما تم من مشقة دابن دي تكاشكين ونن تفيا na wahalu yace wa fitiyatin samaruhum taiful qara fa samarul lailuhum kidubala ula ula shine mai bugun mu na gida sai gyara ula wa fitiyatun dewa samari taiful qara ba kwannan na barci samaruhum shine ya hira da su fa samarul lail su ma suka hira dare wa hum su kidubala man imtani na wuyayi mani imtane na wuyayi abin da yake nufi da gidu tala dula dula kai mai gugun mu na gida ya gyara dula ba tala ba dula da masan rufu'a ne akan sa wahum su gidu dula mani imtane na wuyayi mana abin da yake nufi sun yi hirar daren amma ba su sauka ba suna kan raƙuman su suna kan sautin su da hirar da suke saboda ai yana magana ne akan tafiyar dare saboda haka sun shiga daji mai rukuti kuma ba zai yi wa a sauka a kwanta a kasa ba sai dai in hutawa ma za ku yi ko tsaya za ku hidifa kuna kan surada shine wa fitiyatin dewa samari samarahum taiful kara ba kun barci samarahum yayi hira da su fa samarul laila suka hira da wahum su gidu dula mani imta wuyaye ne nana ba su ma sauka akan abin hawan su ba kaga ko da cikin mota ne tafiya sai tafiya a zaka kai bara dan tsaya to zaka samu ai ba cika sauka a motar ba mutane suna cikin motar wani zai wara kujera ya kwanta can wani ya kwanta can to shine yace wallahi mulkin bil mawali barkahu wal insi yambusna afahisal qata wallahi shi wannan dare mulkin ya jefar da barkahu kirjin sa bil mawani a cikin daji wallahi shi dare mulkin mai jefarwa ne barkahu kirjin sa bil mawani a cikin daji wal aishu ita kuma wal isu su kuma fararan raƙuma yambusna suna tono a fahi sarkada kwannan na durwa wannan tsuntsu da muka yi magana sa a baya saboda tafiyar dare wallahi shi dare mulkin barkahu ya jefar da kirjinsa abin da ake nufi mulkin barkahu ya jefar da kirjinsa in dare yayi dare zaka samu duk ko ina ma daren ne to wai kamar daren ya jefar da kirjinsa ne a ko'ina bil mawani a sasannin daji wal isu kuma fararan raƙuma yambusna suna tono a fahi sarkada kwannan na durwa yake cewa bi haisu la tuhdi li masma'i li tasmi'i nuba'atun illa na'imul bawm aw sawtu suda bi haisu ta yadda la tuhdi nab'atun ba a jin nuba'atun kukan zaki li masma'in ga wani kunne illa na'imul bumi sai dai sautin wannan album sai dai sautin mujiya au sautin sada ko kuma sautin namijin mujiya an albumi mujiya as-sada namijin mujiya shay'atuhum ala sura hatta idza malat adatur rahli bil jafsid dawa shay'atuhum naraka wadannan samarin ala sura a bisa tafiyar su ta dare hatta idza malat har inda adatu wahali abin tafiya shine sirdi malat ya karkace bil jafsi da mutum lukuti ne nauyi a dawawan da yake wawa abin da yake nufi anan tunda tafiya ce wacce har ta kai ga sirdi yana kuncewa yana karkacewa to tafiya ce wacce ta kai inda ta kai wajen nisa da kuma wahalhalun da ake cikinsa qultu lahum sai nace musu innal huwaina wannan fasal nisan da kuke a wajen tafiya ana yi ana tsayawa har ana ma barci a tsaye innal huwaina wannan sannan fa da kuke gibbu ha karshenta wahanin farauni za ta ja muku fajittu ku yi kokari ta madu gibbar sura sai ku goje wa karshen dare sai ku gode wa karshen dare shine qultu lahum nace musu innal huwaina wannan tafiya fasal nisan gibbu ha karshenta wahanin farauni ne fajiddu ku yi kokari ta hamadu sai ku gode wa gibbu sura karshen dare. Abinda ake nufi ta hamadu gibbu sura karin magana ne, karin magana ne. Abinda ake nufi idan ka tsaya kai abin da ya kamata lokacin da ya kamata kai abin, to a karshe za ka ji dadi. Shi ne shi ake faɗa wa matafiyi, wai fajiddu ku yi kokari ta hamadu gibbu sura sai ku gode wa karshen dare. Mana dare yayi mutane suna barci, kai ta tafiya, kai ta tafiya. Karshen dare lokacin da zaka samu jin dadi ka kwanta kai barci, to a lokacin mutane za su taso kuma, za su yi fama su kuma da rana kamar direba ne matafiyi. In ya kwana yana tafiya da rana, in ka taso za ka yi fama da goslo da rana da zafi. To haka kuma rayuwa take, duk abin da yake a rayuwa in ka ware ka yi shi lokacin da ya kamata, to lokacin da zaka huta, lokacin kuma mutane suna tab fafata karya za a yi su yi wannan abin, ko abin ya yi ko ya ke yiwa. To shi ne, shi ne karin magana ne. Mana duk wanda ya yi da kyau zai ga da kyau, ko kuma sai an shuka ake girba. Duk irin wannan ta hamadu gibbu sara, fajiddu ku yi kokari ta hamadu gibbu sara. Wa mushihul aqdari danin ma'u, wa mushihul aqdari da yawa mai yalwa, ai mai kewa, al aqdari gaffa, mana wata rijiya ce. Wa mushihul aqdari da yawa rijiya, mushihul aqdari wacce take mai kewar gefanta, mana gefanta babu kowa. Ma'uhu ruwan wannan rijiyar tsami mai dagowa ne. Muda'asirul a'abadi, muda'asirul a'abadi mai rusasshen bulo ne. Mahadumul jaba mai rusasshen baki, rijiyar duk bakinta ya rurushe, alamu cewa an dade kenan ba dai ruwanta ba. Ka annamar rishu ala arja'ihi zurquni salin urihat lutumtaha, ka annamar rishu kai ka ce gashin tsuntsaye, arish gashi ne amma irin gashi na tsuntsu. Ka annamar rishu kai ka ce gashi ala arja'iha da suke sasannin wannan rijiya, zurquni salin kan farar kiriya ne, urhiqat da aka kafa su lutumtaha don su sha jini, ya gashin tsuntsaye a gurin ne, ne a gurin ba kowa. Auratuhu wazibu ya'wi hawlahu mustaqisan min sam'i min turid dawa, auratuhu sai na gangaro wajen wannan rijiyar, wazibu alhali kuraye kuma ya'wi suna kuka, hawlahu gefen wannan rijiyar, mustaqisan min suna masu toshashen kunne, mustaqisan min sam'i suna masu toshashen kunnen ji, mustaqu suna masu toshashen asami kunne, asami na ji, mai mana kofar kunnen su a toshe take, mustaqqu sanni sanni masu toshashen kofar kunne, min dole tsawa saboda tsananin yunwa, mana yunwa ta yunwa har mutun ya kai ga baya jin, baya ji sosai, wannan kura sai tsabar yunwa kamar ma ba sa ji sosai. Sai wannan karshen wannan mustafasari kenan, sai yace babu, babi ne wanda shi kuma wannan babin Ibnu Durayd zai siffanta bishiya ko ya siffanta ice a wannan babu. Yace wa muntajin ummu abihi ummuhu lam yatahawwan jismuhu masuddawa, wa muntajin dewa abin haihuwa, abin haihuwa. Ummu abihi uwar mahaifiyarsa, ummuhu ita ce uwarsa. Lam yatahawwan jismuhu, wanda jismuhu jikinsa, masuddawa shafan nan irin na yunwa, lam yatahawwan jismuhu bai canza jikinsa ba. Anan yana tashbihi ne na bishiya kore shi. Wa muntajin dewa abin haihuwa, ummu abihi uwar babansa, ummuhu ita ce uwarsa. Abin da yake nufi reshi, reshen da ya fito, reshen da ya fito a jikin bishiya. To ummu abihi ummuhu, shi kaga wannan reshen yana jikin bishiya, kuma duk yazo ya haifi wannan, ya haifi wannan reshen, to yana nufin itace kenan, itacen da ke jikin reshe, itacen da ke jikin reshe. To kaga reshen ai wannan bishiyar ita ce uwarsa, ita ce uwarsa. Sannan shi ma kuma ya zo ya haifi wani abu a jikinsa, to shi da ummu abihi ummuhu, uwar da ta haifi babansa ita ta haife shi, mara bishiyar da ta haifi wannan reshen shi ya haifi wannan itan da ke jikinsa, shi ne ummu abihi ummuhu. Wani kuma mai sharhi ya ce ummu abihi ummuhu ma'ana yana nufin ƙasa, ummu abihi uwar mahaifiyarsa, ummuhu ita ce uwarsa, ita bishiya ita ce uwarsa, shi reshe, ita kuma bishiya ƙasa ita ce uwarta. To kaga shi bishiya ta haifi daga ƙasa, shi kuma ya haifi daga jikin bishiya. To yadda ƙasar ita ce uwar bishiyar, to shi ma ƙasar ita ce uwarsa, a wani sharhin kenan. Wadda masu dawa cutar nan irin ta rama, lam yatahawwan jismuhu bata canza jikinsa ba sai ce yace afarashathu bintu akihi fansanat an waladin yuwara bihi wa yushtawa sai kace bintu akihi yar dan uwansa bintu akihi wanda yake da bugunmu na gida ya gyara bintu ta din rufa ne bintu akihi yar dan uwansa afarashathu ita ce ta shimfida shi shi ma wannan bintu akihi yar dan uwansa shi ishan da ya fita jikin reshe to akwai wani reshen a yan uwan wannan reshen to shine bintu abihi bintu akihi dan uwansa afarashathu ita ce ta shimfida shi mana wannan ishan yana kwanciya ne akan wasu reshina kuma reshin nan yan uwan wannan reshen ne da haife shi dan sanat sai ta juya an waladin ta bar wannan dan yuwara bihi ake hura wuta da shi wa yushtawa ake kona shi mana reshe ita kenan aka ba aka sare shi to kaga ya rabu da uwarsa ya rabu da ƴan uwarsa sai aje a kona shi shine bintu akihi yar dan uwansa afarashathu ita ce take shimfida shi dan sanat sai ta juya ta bar shi an waladin daga wannan dan nata mana sai ta dawo daga rikinsa yuwara bihi sai a hura wuta da shi wa yushtawa aje a kona shi ya sufanta ishi wa marqabin muqallaw lakin arja'uhu mustas'abil maslaki wa aril murtaqa wa marqabin dewa dusi abin hawa shine wa marqabin dewa dusi ne tudu muqallaw lakin arja'uhu wanda arja'uhu sasannin sa muqallaw lakin ne sunsi ne mustas'abil maslaki ne wahalar shiga wa'aril murtaka kuma mai wahalar hawa mana dewa ya hau kenan irin wannan dutsar a wajen tafiyar da yake kenan shine wa markabin dewa abun hawa in ka dace markab to abun hawa suna cewa wai dutsin ganga ne irin dutsi da ake hawa ko bishiya a hango wanda yake tahowa daga nesa akwai irin wannan akwai bishiya da suke hawa larabawa ko dutsi wasu mutane ana ganin suna ina sai a hawo kan wani babban dutse sai a leka sai a ce ga su can suna guri kaza wasu kuma bishiya suke hawa to markabin dinan suna ce mata wai gurin ganga ne da Hausa to markabin da yawa abin hawa wanda yake kamar gurin ganga ne wanda za a hango wasu mutane daga nesa makulaulakin arja'uhu wanda sasannin sa ne santsi ne mustas'abil maslaki mai wahalar shiga wa aril murtaka mai wahalar hawa to shi ma da yawa au fitu to nazo wannan gurin washamsu a lokacin rana ta mujju rikaha tana zubar da yawunta rana ta yi rana sai kamar tana kamar wani abu yana zama kamar ruwa wazillu lokacin inuwa ta talhiza'i tana karkashin takalmi muhtaza tana mai dan faruwa da karkashin takalmi ba'ana na nufin cewa lokacin tsakiyar rana lokacin rana tana tsakiyar takalmi kaga rana ta zo tsakiya to kaga inuwa za ta takure tunda rana tana tsakiya shine awfaitu nazo wannan gurin washamsu a lokacin rana ta mujju tana tofar da rika hayawunta wazillu inwa lokacin min tatal hizai tana karkashin takalmi muhuta za ta dan fare da shi washaksu fi alin yuralin naziri yarmaquhu hina wa hina laywa washaksu a lokacin su kuma mutane fil ali suna cikin kawalwayiya yura yurin naziri ana nuna su yurin naziri ana nuna su ga masu gani yurin naziri ana nuna su ga masu gani yarmaquhu hina wani lokacin masu kallo sai su hango su wahinan wani lokacin kuma la yura sai su zama ba sa ganin su shine washaksu a lokacin mutum fil alina cikin kawalwayiya mana in rana ce rana wannan abin da za ga yana tashi kamar ruwa to sai ga mutane kamar a cikin ruwa suke tafiya yurin naziri ana nuna so mai gani yarmaquhu hina wani lokacin sai hango su wahina wani lokacin kuma layura baya ganin su yace wa darikin yunisu huzibu iza tadawwara zibu isha an wa awa wa darikin da yawa ne yin tafiyar dare shine darikin wanda zai bullo da daddare wa darikin diwa mai tsun kayowa da daddare yunisu huzibu kura ita ce take ɗebe markewa ko kace kirkece iza tadawwara zibu lokacin da kurar ta yi kuka isha'an lokacin dare wa awa kuma ta yi kuka awa ila nariya wa hayama alafun yada ul ufata daw faha ila kira yace to a wannan fadajin ma a wannan gurin to yana ba wa mutane kariya kaji fa duk wannan kuraye da suke wannan gurin da komai amma duk da haka a wannan dajin ma shi ibnu dred yana iya ba wa mutane kariya yace awa mutane sai su zo su tattaru ila nariya zuwa ga wutar da nahura wa hayama alafun ita wannan wutar ta masa ba ce mana matattara ce yada ulufata wannan wutar tawa yada ulufata tana kiran masu bara dauha hafcinta ila kira zuwa ga garin baki mana irin wannan daji da yake da wannan hadarin ma shi ibnu dred in yaje zauna wannan dajin a wannan daren sai ya kunna wuta duk me neman wata alfarma ko me neman ruwa ko neman wani abu ko wanda zai zo dan fike kwanta to duk sai a zo wannan gurin nasa duk wanda ya hango wutar to sai ya zo wurin sai ya baki fike abin da yake nufi duk wannan bala'in da yake wannan dajin amma duk da haka yana iya ba mutane kariya saboda jarumtarsa shine awa ila nariya awa sai mutane su taro ila nariya zuwa ga wuta ta wahaya ma'alafin ita din masaba ne yada ulufata tana kiran dauha hasken wannan wutar da waye da ulufata yana kiran mabarata ila ha zuwa gareta ila likira zuwa ga gara eh wallahu ta'ala a'lamu